أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kawo mana rana ta Laraba domin ci gaba da karanta littafi mai girma Al-Qur'ani yau muna 26 ga watan 4 hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shine daidai da 2 da watan 1 2019 da wata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna gaban katar muna cikin suratul baqara sati wanda ya wuce Allah subhanahu wataala ya muna magana akan yahudawa duk da satuka diya wanda suka wuce Allah yana muna kashedi akan su ayoyin da muka wuce akan su na cewa Allah madaukakin sarki ya yi son su lahira ta su ce kadai da maganar manzo sallallahu alaihi wasallama da Allah ya mushi umurrin cewa ya musu gurin mutuwa su gurici mutuwa inda gaskiya abin da suke fadi mun karanta aya ta 97 98 lokaci su ne zamu tashi akan su insha Allah yau zamu maimaita su kullum kana
jibril a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
no. الله أكبر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama kul ka gaya musu man kana aduwan li jibril duk wanda ya zamanto maƙiyi ne ga mala'ika jibril alaihi salam fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah shine mala'ika jibril ya sabko da wannan alqur'anin a gare ka da iznin ubangiji madaukakin sarki musaddiqa lima bayna yadayhi shi wannan littafin da mala'ika jibril ya sauko maka shi yazo aikin ubangiji da yazo ma mai gaskatawa ne da abin da yake bayan shi wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya ne kenan zai sanya mutun zuwa ga hanya haka kuma zai maka albishiri ga duk wanda yake mumuni ne Allah madaukakin sarki ya mushi tare da gidan aljanna gobe kiyama man kana aduwan lillah kenan kuma ka gaya musu duk wanda ya zamanto maƙiyin Allah ne madaukakin sarki wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah kenan mala'ika jibril da sauransu dukkan wasu mala'iku wa rasulihi da kuma manzannin Allah madaukakin sarki wa jibrila da mala'ika jibril wa mikal da mika'il fa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah madaukakin sarki maƙiyi ne da duk wani wanda yake kafiri ne imam abu ja'far ibn jarir at-tabari رحمه الله تعالى yake cewa ajma ahli al-ilm bi ta'wil jami'an malume gaba daya sun gamu akan cewa anna hazi al-aya nazalat jawaban lil yahud min bani isra'il wannan aya sababin nuzul kinta asbabun nuzul sababin da yasa ta sabko ita wannan aya mai girma kul man kana adul jibril hayya zuwa wa inna la fa inna la adul kafirin Allah madaukakin sarki ya ba wasu yahudawa ne amsa daga cikin diyan annabi yaqub alayhi salam izza'amu anna jibrila aduwwul lahum suka ce ai mala'ika jibril maƙiyinsu ne su yahudawa wa anna mika'il waliyul lahum suka ce malaika shi kuma mika'il ai shi shine masoyin su su yanzu malaika jibril makiyin su ne malaika sun makhtalafu fi sabab allazi min ajlihi qalu zalika abinda dai malamai suka yi sabani cewa dan me yasa yahudawa suka ce malaika jibril makiyin su ne wasu daga cikin malamai suka ce innama kana sawabu qilihim zalika min ajali munazaratin jarat bainahum wa bainar rasul sallallahu alaihi wasallama fi amri nubuwatihi wasu malamai suka ce akwai wata muqabala da akai akwai takaddama tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da yahudawa aka tattauna kowa ya kawo dalilin shi kowa ya kawo hujjan shi akan aike da shi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shine annabin da Allah ya aiko su kuma yahudawa suka ce ba haka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da hujjoji. To haka kuma akwai ruwaya ta Abdullah Abbas yake cewa hadarat isabatu min al-yahud Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu yahudawa suka zo wajen manzo fa qalu sai suka ce ya Abul Qasim kana ya kai baban Qasim haddisna an khilala nas'aluka an hunna muna so ka ba mu labarin abubuwa zaka ba mu amsa in dai kai annabin Allah ne da gaske la ya'lamuhunna illa nabi suka ce wannan tambayoyi da zamu maka a sararin duniya kaf gaba ɗaya babu wanda zai bada amsa sai wanda ya zama to annabi ne kenan za su ma manzo jarabawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salu amma shaytum yace ku tambaye duk abin da kuke so zan ba ku amsa yace amma akwai sharadi walakin ij'alu li zimmatallahi wa ma akhadha yaqub ala banihi ina so ku daukan mun alƙawali tsakanin ku da ubangiji irin alƙawalin da annabi yaqub ya dauka da diyan shi lokacin da zai ba su annabi yusuf wannan alƙawali da suka yi cewa eh lalle tabbas ba za su cutar da shi ba shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama alƙawali za su dauka mishi sirrinsa da Allah yace musu la in ana haddathtukum in na ba ku labari bi shay'in da wani abu faratumuhu kuma ku san wannan abu lalle gaskiya ne lalatu tabi'anni alal islam za ku zo ku bi ni akan wannan addini da nazo da shi yace sun yarda suka ce sun yarda qalu zalika laka suka ce mun dauki alƙawali ubangiji kuma mun yarda za mu bi addinin musulunci in dai ka ba mu amsa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saluni amma shitum sai annabi ce to yanzu ku hara ku kawo amsosin ku فقالوا سيسكتي أخبرنا أن أربع خلال نسألك عنهن أبو هدو ذاك بامو لاباري زامو تنبيك دوركو سكتي أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كبامو لاباري واني أبنشيني النبي يعقوب يحرم تاما كانشي كهنا سبقو التوراة واني أبنشيني وانا شيزاك بامو لاباري سكتي كما نبي وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل kaba mu labari abin da ya shahi ruwan namiji da ruwan mace kenan abin da ya shahi halitta mani na namiji da mani na mace wa kayfa yakunu zakaru minhu wal unsa tayaya ne Allah yake halittar namiji ko kuma tayaya ne Allah yake halittar mace sai kuma na uku suka ce wa akhbirna bi hadhan nabiyil ummi fi an-naw kaba mu labari kuma yanayin ka kai a cikin barci yaya barcin ka yake dan annabawa barcin su daban ne suna so su ji yaya sai kuma na ƙarshe suka ce wa man walihi min al malaika kuma wane ne masoyinka daga cikin malaiku wane ne ka zaba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama alaikum ahad allah annabi sallallahu alaihi yace to zan ba ku amsa amma zan saki nana ta muku can baya ba mu labari ya musu alƙawali sun ce sun dauka anan ma kuma ya sake cewa ku dauki alƙawali la in ana anba'atukum in na ba ku labari la tutabi'anni za ku bi ni akan addini fa qawhu ma sha'a min ahadin wa misaq suka bashi duk wani alƙawali cewa sun rantsi da Allah za su bi shi duk wani alƙawali tsakanin su da ubangiji za su bi shi in dai sun bashi amsa ya ba su amsa akan cewa lalle shi annabi ne wa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace nashattukum billazi anzala at-taurata ala musa ina gama ku da Allah da wani Allah da ya sauko at-taura ga annabi Musa alayhi salam hal ta'lamuna anna isra'il yaqub shun kun sa annabi isra'il
koko mu ci annabi yaqub marida maradan shadidan fatala saqamuhu minhu yayi wata cuta mai tsanani har rashin lahiya ya kai mishi gaya lokacin da annabi yaqub fa nazara allah nazaran sai ma allah addawal cewa la in afahu allah min saqamihi la yuharrimanna min ahabbi ta'am wa sharab ilay in allah bashi lahiya iya alƙawarin cewa zai haramta abincin da ya hiso wanda yake ci kuma haka abin shan da ya hiso zai haramta su annabi ya ce musu na gama ku da allan da ya sabko da taura kun san da wannan wa kana ahabbu ta'am ilayhi al-humal al-ibli wa ahabbu sharab ilayhi al-banuha namun da ya hiso kuma shine namun raƙumi haka kuma nonon raƙumi shine abin da ya hiso wajen sha wa qalu suka ce allahumma la'am suka ce eh wannan lalle gaskiya ne ya ba su amsa guda kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allahumma shahad alaihim ya allah ka sheda mun dauki alƙawari sun yi alƙawari kuma yanzu na ba su amsa sun tabbatar da haka ne su suka ce allahumma na'am sai yace kuma wa anshadukum billahi allazi la ilaha illa huwa ina gama ku da allah wanda babu bauta da gaskiya sai shi allazi anzala at-taurata ala musa wanda ya sauko da at-taura kamar yanzu ka ce ka gama ina gama ka da alqur'ani alqur'anin da aka sabko ma manzo sallallahu alaihi wasallama darajar shi duk musulmi ya san darajar alqur'ani to duk bai hude yanda su suke mishi kalubale akan at-taura shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake gama su da cewa allan wannan at-tauran da Allah ya sabko da annabi Musa wanda kun santa kun yi imani da ita yace musu hal ta'lamuna anna ma ar-rajul abyad ghaliz wa ma al-mar'a asfar raqiq ai tambaya ta biyu suka tambaye shi yaya maniyin namiji yaya maniyin mace kuma ya Allah yake halitta namiji ya Allah yake halitta mace sai annabi ce musu yanzu da kun san da cewa ruwan mani na namiji hori ne mai kabri na mace yayi rawaya masara kuma mai mana bai da kabri kishiya na namiji sai ce to yanda ake samu halitta fa ayyuhuma ala kana lahu walad duk wanda nashi yayi yawa to a lokacin namiji zai samu misali a ce mani namiji yayi yawa yayi sama yayi na mace yawa za a samu da namiji idan ya zama to na mace yayi yawa za a samu diya mace yace washabahu fa ayyuhuma ala kana lahu alwalad washabahu bi iznillah duk wanda ruwan shi yayi sai kaga dan yayi kama da shi kuma dan zai biyo shi kenan kaga da namiji ne kuma zai kama da uban ko diya mace ce tayi kama da uwar to kenan ruwan shi yayi yawa yace wa iza ala ma'ur rajuli ma'al mar'a kana alwalad zakaran bi iznillah wa in ala ma'ul mar'a ma'ar rajuli kana alwalad unsa bi iznillah inda namiji yayi da ya zama namiji da izinin ubangiji in na mace yayi yawa da ya ta zama to mace da izinin ubangiji subhanahu wataala qalu allahumma na'am suka ce wannan gaskiya ne sun tabbatar amsa ta biyu daidai ne wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma shahad ya allah ka sheda wa anshadukum amsa ta uku kenan yace ina gama ku da allan da ya sauko da at-taura akan annabi musa alaihi salam هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه شن كن سند تشيا وان النبي معناه شي منظورا مغنا دا كانش idanuwan shi suna ruhuwa amma zuciyar shi bata barci sun tambaye shi ayya ya barcin shi saboda sun san barcin annabawa ya sha banban da barcin mutane haka qalu allahumma na'am sai suka ce eh gaskiya ne kenan amsa ta uku فقال اللهم اشهد سي النبي صلى الله عليه وسلم تو الله كشهدا قالوا سي suka ce antal ana fahaddisna man waliyika min al malaika kene yanzu amsa dai ta rage suka ce dama a cikin malaiku wane ne kai so yanzu dai sun ga amsa ta warko sun ga ta biyu sun ga ta uku to shikenan sai suka ce yanzu ka ga mana wane ne masoyinka a cikin malaiku fa indaha nujami'uka aw nufariquka tinisun warware alqawli sai suka ce mu yanzu gaba daya wannan amsa ta farko sun yi watsi da ita amsa ta biyu amsa ta uku yanzu suka rike wannan ta karshe sai suka ce kawai mu yanzu ka gaya mana waye masoyinka a cikin malaiku anan ne za ko mu tahi da kai ko kuma mu rabu da kai da mu da kai babu alaka duk alqawlin da suka yi sun saba shine sai suka ce fa inda ha nujami'uka aw nufariquka ko mutai tare ko kuma kowa ya isa hanyar shi qala sallallahu alaihi wasallama fa inna waliya jibril yace ni masoyina shine malaika jibril walam yab'ath Allahu nabiyyan qatt illa wa huwa waliyuhu kuma Allah bai taba aiko da wani malaika ba sai malaika jibril Allah bai taba aiko da wani annabi ba sai malaika jibril ya zama to shine masoyin shi qalu sai suka ce fa inda haru faruqa to mu ho daga nan mun yi hannun riga ba mu ba kai mana bas basi basi yarraba da cewa malaika jibril shine masoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce walau kana waliyka siwahu min almalaika tabanaka wa saddaqnaka inda wani ne ba malaika jibril ba kar ki wani mika'ila ko wani isra'il ko israfil ko wani abu to suka ce da mun tayi da kai amma tunda malaika jibril ne ba mu gaskata ka kuma ba ma tahiyya tare da kai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fama yamna'ukum an tusaddiquhu mi zai hana ku gaskata ni ka irin alƙawari da muka yi qalu sai suka ce innahu aduna ay malaika jibril maqimu ne fa anzala Allahu ta'ala kul man kana aduwan li jibril sai Allah ya sauko da wannan ayoyi wannan ma'ana abinda Abu Ja'far ibn Jarir Tabari ya kawo kaman sababin sabko da su wannan ayoyi kul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik to wannan zai nuna maka duk da cewa mun karanta ayoyi masu dimbin yawa akan daman babu zancen cika alƙawari ga Yahudi duk alƙawarin da yake tsakanin su da Ubangiji sun saba can baya mun karanta hadisi wanda suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam suka saba yanzu ma ga wannan hadisi mai gisu haka suka yi wannan sabon nuzul zai nuna maka cewa lalle ba gaskiya suke so ba kuma an manzo sallallahu alaihi wasallam ba za su imani da shi yau ba ba za su imani da shi gobe ba ba za su yarda da musulmi ba irin abin da muke na saki nana ta a kowane lokaci musulmin da zai zuda kanshi ya zama kamar musulmi wanda wai shi a kowane lokaci tunanin shi wani bai Yahudi ko wani banasare ko sai wani jahwa ta yarda da imanin shi da addinin shi ta yi state daidai a lokacin zai yarda cewa addinin shi gaskiya ne to kaga irin wannan ayoyi da muka karanta can baya da wannan hadisi ko wannan sawabi na wannan aya mai girma zai karantar maka kakka taba tsammanin wani alƙawari tsakaninka da Yahudi kuma kada ka taba tsammani duk inda kaga wata hanya bai Yahudi ya hauta to wannan alama ce ta nuna cewa wannan hanya ƙarya ce in kaga an ce ma wannan hanya Yahudawa ce ko wannan hanya gama garin haɗin gwiwa na Kiristoci da Yahudawa ake taya ako a wani abu ana yaba shi to ka tabbatar da cewa wannan shine alama na cewa wannan abun ba gaskiya bane wannan abu ne wanda ke ƙarya basu da komi basa taya akan komi sai akan ƙarya shi yasa Allah subhanahu wataala a kowane lokaci dukkan sallolin da zamu mutun ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdalina ga yahudawa almaghdubi alaihim ga dalina batattu wanda ba san ba inda suke sune wanda suke bin addini da saranci mana kenan wannan sai ya nuna maka cewa lalle ne baiwa ne imaninka ko kuma baiwa ne ka samu yabo ga wani wanda yake makiyin Allah makiyin malaika jibril makiyin manzannin Allah daga ciki ka ce wai kai ya so ka a matsayinka na musulmi za ku tayi tare da shi to kaga su malaika jibril ma a wajen su makiyin su ne saboda mi wai ya zo da wahayi ya kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya sabko da wahayi saboda haka sai ya zama to makiyi a gare su tunda shine Allah yake aikowa ya sabko da wahayi ga dukkan manzannin da Allah subhanahu wataala ya zaba to wannan ayoyin sai suke karantar da mu lalle ne mana mumini ya zama mumini dan uwan shi duk wani wanda yake musulmi ne kada ka taba tunanin wani wata soyayya sai a wajen dan uwanka musulmi wanda yake Allah yake manzon shi yake malaika jibril baiwa ne soka to saboda haka kenan ya zama dole mutum ya karanci addini na da kyau musamman alqur'ani mai girma ya san su wane ne yahudawa su wane ne kristawa su wane ne dan uwan shi na jini na kutu da kutu wanda shi ne za su tayi tare yaban shi ne zai aiki da shi kushewan wani wanda zai kushe shi daga cikin yahudai ne ko ba nasare ne wannan ba mu'tabar bane ma'ana ba abin lura bane bai daga cikin abin da zaka sa shi a kanka Imam Bukhari yake cewa fada Allah madaukakin sarki man kana aduwwan li Jibril Mala Ikrima yace Jibril da kuma Jibr da Mik da Sarraf mana kamar kalmomi ne wanda aka dunkule su kamar a cikin an ce Jibril kamar bawan Allah Mika'il bawa Mika'il kin kamar Allah ne mana kenan halshi ne wancan nasu to saboda haka kenan Jibrila Mika'ila dukkan wannan kamar kace bawan Allah bawan Allah akwai hikaya ta Imam Bukhari da Ikrima kamar wanda ya wuce cewa ilkin shine Allah kuma malai yake cewa diyawa daga cikin malume na salaf haka suka tai saka suka fassara mana il Allah ne kenan Jibril bawan Allah
kenan kamar mutum wanda ake da samu shi na Mika'il sai har ka ce me ila
ila Mika'il shine ila ko Isma'ila Isma'ila shine ila ko Isma'ila diyawa ai mafi yawan sunaye suna da kiranye to su wannan ba su da wani lahi kaman wasu iktisar ne yake wasu kuma halshe wannan dai yana da alaka da halshe ko an ce ila in ana ne Isma'ila ne ba wata ba wani matsala abu ne wanda yake sananne ne kenan su Hausawa ko kuma wanda suke cikin wannan wurin ga yanda suke kiran wannan suna to haka cikin Larabawa ma zaka samu suna kamar yanzu Umar sai ka samu Umayr sai ka samu Amr duka dai suna ne guda amma kuma wani tasgiri ne wani kuma an kiraye shi da asalin sunan shi da abinda ba a so suna kare ya zama to shi sunan da yake da alaka da shi wani abu na shirka ko kuma sunan da yake da ma'ana wani sharri kamar a ce wani kalma ce ta batsa amma dai suna haka bai da wani matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah ay man ada jibril faly'alam annahu ruhul amin allazi nazzala bizikri alhakim duk wanda yake makini na malaika jibril to ya san cewa malaika jibril fa me da ake da Hausa suke cewa na gaba ya ci gaba malaika jibril wa shine ruhul amin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi a cikin alqur'ani mai girma nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin haka kuma shine ya sabkar da wannan alqur'ani mai girma to haka kuma duk wanda ya zamanto makiyi ne da manzannin Allah madaukakin sarki sawon ya kasance malaika ne manzo ne guda ko kuma manzannin gaba daya shine malai yace man ada rasulan duk wanda ya zamanto makiyi ne da annabi guda faqad ada jami'ur rusul kamar yayi kiyayya da dukkan annabawa gaba daya kenan mu musulmi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli dole muna da imani dukkan su annabawan Allah ne Allah ya aiko su kama anna man kafara bi rasulin fa innahu yalzamuhu al-kufr bi jami'ir rusul duk wanda ya kafirce mu annabi guda to kamar ya kafirce mu sauran kada ka ce ka kama wani da wani kai ka bar wani kama qala ta'ala innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna llahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafirun haqqan wa atanna lil kafirin azaban muhina Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗanda suke kafirce mu Allah da manzannin shi kuma suke so su raba tsakanin Allah da manzo sai sun samu wata hanya tsakanin su sai su ce ko mun yi imani da wannan rabi kuma bai yi imani da wancan rabi ba wa yuridu an yattakhidhu bayna zalika sabila tsakanin Allah da manzon shi suke so su kawo wata hanya ta zamanto ita ma wai addini ce Allah subhanahu wa ta'ala ce ulaika humul kafiruna haqqan wa inna sunu kafirai ma'ana na hakika duk wanda zai raba tsakanin Allah da manzon shi duk wanda zai kawo wata hanya wanda ta saba mata annabi kuma ba hanya Allah bace yake so ya soka tsakani to sai Allah ya ce wa tunal kafirina azaban muhina ko duk wanda yake kafuri ne ko an mushi azaba an mushi tare da azaba ta wulakanci to saboda haka ashe bai dace ba mutum yayi kiyayya ga wani daga cikin malaikun Allah subhanahu wataala ko kuma wani daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki ko kuma mutum ya nemi cewa ya samu wata hanya daban wanda ba ta maiki ba tsira da amsar da tabbata gare shi kuma ba hanya Allah bace domin hanya Allah da manzo hanya ce guda hanya Allah ita ce hanya manzo ita ce hanya Allah to duk wanda yace zai samu wata to wannan zata kai shi zuwa kawurci wa yazi billah bale ci fa hakama alaihim bil kufr al muhaqqiq iz amanu bi ba'd ar rusul wa kafaru bi ba'dihim Allah ya tabbatar da cewa kafurai ne saboda mi sun imani da wasu daga cikin manzanni kuma suka kafirce da wasu daga cikin manzanni وَكَذَلِكَ مَنْ عَادَى جِبْرِيلَ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ haka kuma duk wanda ya zamanto makiyi ne na malaika jibril to wannan mutum makiyin Allah ne madaukakin sarki domin Allah ne ya zabe shi Allah ne ya sanya shi ne dan manzon shi yake aiko shi zuwa ga annabawan shi Imam Bukhari ya yi ruwaya a cikin littafin shi mai girma Sahih Bukhari daga Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adali waliyan faqad barazani bil harb duk wanda ya ki masoyina to kamar nayi hutu yayi hutu na hutu kamar ya hutu muni cewa wai zai yake ni inji Allah madaukakin sarki to kaga wannan ba karamin zunubi bane ba karamin laifi bane su kuma wanda suke banu Isra'ila wai suka ce shi malaika jibril kawai su mukin su ne inda ma Israfil ne inda ma wani malaika ne daban wai za su bi manzo sallallahu alaihi wasallam to koda ko annabin bai so malaika jibril to ba za su bi shi ba kama kame ne tunda sun mushi tambayoyi yanda muka karanta sabon nuzul na wannan ayoyi dukkan wannan tambayoyin amsar su sai mutumin da ya san gaibi ba mutumin da wanda bai san gaibi ba zai bada labarin yaya ake samun namiji ya ake samun mace ko kuma ya ruwan namiji ya ruwan mace ko kuma a wani malaika ne Allah yake wajen Allah wanda yake muqarrabi shine Allah yake aikowa ko yaya ma'ana annabi yake barci ko wani irin abinci ne shi Isra'il can kakan Yahudawa ya haramta ma kanshi wanda a littafin su a rubuce sun san manzo bai sani ba tunda sun san bai iya rubutawa ba bai iya karantawa ba ko bai san ba ibrananci halshen su to kenan sai ya ba su labarin gaibi kuma suka ce ba sa imani sai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa lalle ne waɗannan a yanda suke haka su Yahudawa to haka suke a kowane lokaci a kowane zamani kada ka taba tsammanin wai zaka tayi daidai ko kuma sai tar da kai walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi millatuhum in kaga an yabe ka ana tarayyar ka ana saka a cikin labarai ana saka a jiki to kasancewa ka bi hanyar su hatta tattabi millatuhum yadda Allah ya ba mu labari to saboda haka shi alqur'ani mai girma da malaika jibril ya zo da shi abinda yake cikin shi hudan ne wa bushra lil mu'minin akwai shari'a malaka da duk wanda yake son shari'a ya dawo cikin alqur'ani mai girma kakkar sake ka je wani kame kame ko kuma wani ya ci ko kuma a wuri kaza ka zo cikin alqur'ani mai girma anan shari'a take kuma idan kana son bishara na gidan aljanna mai girma to za ka zo cikin alqur'ani shine ma'ana wa bushra lil mu'mini yanzu kuma ita kai a cikin kungiyoyi na musulunci wa wani zai zo ci na baku aljanna ko mutane sun yarda ko kuma wanda ya bi dariƙa ta zai shiga cikin aljanna ko wanda ya ganni wanda ya ga wanda ya ganni har zuwa ran tashi alkiyama wai zai shiga aljanna bila buhtan daga cikin shehunnai wai mar'a mar'ani duk wanda ya ga wanda ya ganshi mara ko kuma a ce ko wanda ya rike dariƙar shi ko wanda ya rike wuridin shi to waɗannan duka hanyoyi ne wanda ba hanyoyi bane na Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya karantar da mu ya nuna mana cewa alqur'anin nan shine shari'a shari'a a ciki take hadisi na shi sallallahu alaihi wasallama sune zasu karantar da kai addini amma duk wani zance duk wani labarin da za a baka to tabbas mana labarai ne wanda suke zasu kai ka zuwa ga rashin imani ko kuma ma Allah kiyaye har su janye maka imani gaba daya idan suka kai ka zuwa ga shirka ko zuwa ga bauta ma wani ko zuwa ga yi ma wani da'a hiye da yanda zama Allah da'a ko hiye da yanda zama annabi sallallahu alaihi wasallama da'a annabi yake cewa taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnati abu biyu na bar muku ba za ku bace ba hal abada littafin Allah da sunnata inji sallallahu alaihi wasallam to mutane da yawa sun bar karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa kuke ga cece ku ce yawa amma da addinin Allah za a bi babu wani zancen garrama ko ni jayayya sai dai kawai abi Allah abi manzon shi sallallahu alaihi wasallam dinga ga wani jayayya to an ci abi wani to shi kuma Allah bai ce haka ba ga wanda ya ci abi ga wanda ya aiko ga wanda aka aiko mu alqur'ani kuma shi ya san shi kuma shi aka ce karantar da al'umma shi kenan saboda haka ya za a yi ka bar magana shi ka bi ta wani mala yace hudan li qulubihim wa bushra lahum bil janna shiriya ta zuciya to alqur'ani shine yake shiryarwa anan shiriyar zuciya take kuma bushara ta gidan aljanna a cikin alqur'ani yake mala yace walaysa zalika illa lil mu'minin kuma bushara ce ga duk wanda yake mu'mini ne idan baka iman da Allah baka iman da Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka tsaya baka tsaida abubuwa na addinin Allah ka zamanto mu'mini musulmi cikakke to kada kai tsammanin wannan shari'a tana tare da kai ko kuma kai tsammanin gidan aljanna wai kana da rabo a ciki Allah subhanahu wataala ya ce qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga musu shi alqur'ani mai girma ga waɗanda suka yi imani duk wanda imani alqur'ani hudan ne wa shifaa'un shari'a ne a gare shi kuma waraka hatta cututtuka wani suke cikin zuciya alqur'ani shi yake warkar da su wallazina la yu'minuna fi azanihim waqrun suku wanda sai ba su imani ba zaka samu akwai wani toshewa a cikin zuciyarsu suna jin gaskiya amma ba sa ji ba su yi aiki da ita wa huwa alaihim ama kuma shi alqur'anin nan makafta ne a gare su ba sa iya ganin shi ga ayoyin tayu sun karanta tayu ma ya san larabci tayu ya san hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya rihi huskar shi ya gane gaskiya ko ya gane ayoyin Allah saboda mi bai kasance ba daga cikin mu'minai ulaika yunaduna min makanin ba'id Allah subhanahu wataala ce waɗannan idan suka mutu a gobe kiyama aka tada su za a raka kiran su daga wani wuri mai nisa kuma dole sai sun amsa kira saboda haka kenan mutum duk yanda za a yi ka tsaya da kyau ka diba ka ga cewa lalle kana daga cikin mabiya na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine zai tabbatar ma da imani Allah subhanahu wataala ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin muna sabkarwa a cikin alqur'anin nan akwai abin da yake shifa'un ne tsantsagaryen waraka samun lahiya mutum ya ga zuciyar shi ma'ana ta warke da zuwas tututtuka na bakin ciki da keta da hasada da zalunci da duk wani abu wanda yake na sabo na Allah da rashin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da rashin biyayya ga Allah waɗannan dukkan tututtuka ne a zuciya to qur'ani shi yake waraka shi yake sa zuciyar samu waraka shine ma'ana wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin kuma rahama ce ga duk wanda yake mai imani alqur'ani rahama ne zai sanya ka bi Allah zai sanya ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama kai hatta tututtuka ma na jiki waɗanda suke ma baka san su ba da wanda ka sani alqur'ani zai sa ka warki ka zamanto daga cikin masu lahiya wala yazidu zalimin illa khasara kuma baya ƙara ma waɗanda suke azzalimi ne sai khasara shi azzalimi alqur'ani kullun tabar da shi yake shi kuma mai imani alqur'ani yana sa shi waraka ya sanya shi hanya wadda take ta rahama hanya ta tausayi wanda zai aikata aikin da Allah ya rada shi shi kuma azzalimi sai qur'ani ya tura shi ya tunkuda shi kenan ba mutanen shi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu summa qala ta'ala sayyidina sai Allah yake cewa man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wanda kuma ya zamanto maki ne na Allah da manzon shi ya Allah da mala'ikun shi wa rusulihi da manzannin da Allah ya sabkar wa jibrila wa mikala fa inna Allah adulul kafirin da jibril da kuma mikal to Allah madaukakin sarki maki ne ga kafirai ga can baya Allah ya ba mu labari cewa wanda yake mala'ika jibril wanda yake Allah da manzon shi lalle waɗannan su ne kafirai tantagarya to nan sai Allah ya ce wanda yake Allah yake mala'ikun Allah yake manzannin Allah da jibril da mikal sai Allah fa inna Allah adulul kafir shi ma Allah maki ne ga kafirai tun Allah da samu suna duk wanda zai zanto muke makin Allah ne to wannan mutum ya kafiri ne wayyazi billah haka wanda zai zanto maki ne na mala'ikun Allah wanda ya zamanto maki na manzannin Allah daga farko har zuwa ƙarshe babu bambanci ɗaya daga cikin manzanni ya zamanto yana kin su to wannan shi ma ma'ana kalmar kafir shi za ta tabbata a gare shi dole ya imani da su yarda da su haka kuma sai Allah ya ce jibril da mikal to wannan ma'ana kaman a hudda a yi togaciya ne a cikin am kuma abin da yake ga magari idan aka ce mala'ika wa mala'ikatihi mala'ika jibril yana ciki mikal yana ciki to Allah subhanahu wa ta'ala ya huddo su don girmamawa da kuma don musan darajarsu musamman mala'ika jibril alayhi salam mala'iki ne wanda Allah ya zabe shi zaman to shine manzon shi zuwa manzannin da Allah ya aiko a ƙasa zuwa ga bayan Allah saboda haka yana da wata daraja ta musamman to duk wanda yazo mun to makiyin shi ne to shi ma Allah yana kin shi ko mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake Allah ya hadisin kursi ne Allah yake cewa duk wanda yake masoyin shi to kamar yana yaki da shi yana yaki da Allah subhanahu wataala sai Allah madaukin sarki yake cewa man adani wa malaikati wa rusuli kira duk wanda ya zama to yana kin Allah kuma yana kin malaikun Allah kuma yana kin manzannin Allah to wannan mutumin ma'ana shine aikin wannan aikin zai kai shi zuwa ga aikin kahurci Allah yusaffi min almalaikati rusulan wa min annas kuma idan kaga annabi in kaga manzo ko kaga wani malaiki to wadannan dukkan su zaben Allah ne ba wai mutum bane zai zo ci ani ne annabin Allah ko kuma wani zai zo ci ani malaiki ne a'a Allah ne shine yake halitta shi kuma sai ya zaba Allah yusaffi min almalaikatihi min almalaikati rusulan wa min annas sai ya zabi manzanni daga cikin malaiku ya zabi manzanni daga cikin mutane a cikin malaiku akwai zababin shi a cikin mutane akwai zababin shi to saboda haka kenan wanda Allah ya zaba kai kuma ka ce kana kiyayya shi kenan kaga akwai matsala wa jibril wa mikal malaka cewa haza min babul ataf al khas ala al am kenan kamar Allah ya huddo su ne daga cikin diyawa ba dan komai ba illa dan ya nuna mana matsayin su da kuma darajar su Allah subhanahu wataala sai ya ce fa inna Allah adul al kafirin mala yace fihi iqa'ul mazhar makar al mudmar haythu lam yaqul fa innahu adul lil kafirin Allah subhanahu wataala anan kaman ya sa musu suna an gama ko kuma wancan lokacin da suke koye mana duk wanda ke makiyin Allah ne duk wanda ke makiyin manzo wanda ke makiyin mala'iku kai tsaye makiyin Allah ne to miye matsayin shi shine zai kai shi zuwa ga kahurci wa ilamuhum anna man ada awliya Allah faqad ada Allah duk wanda yake wani masoyin Allah to wannan mutumin kaman yana kiyayya ne ga Allah madaukakin sarki wa man ada Allah fa inna Allah adul lahu duk wanda yake Allah to Allah ma makiyin shi wa man kana Allah aduhu faqad khasara ad-dunya wal akhirah to duk wanda ya zamanto Allah yana kiyayya da shi ko kuma Allah baya san shi to wannan mutumin ya tabe duniya da lahira yayi hasarar duniya yayi hasarar lahira kinan baya daga cikin bayin Allah na gari yana daga cikin bayin da Allah baya son su kenan ba zai samu ba tawfiki a cikin rayuwar shi duk wani aikin alheri ba zai same shi ba Allah ba zai samu shi ba ga mankatar cikin irin abubuwa da zai yi na rayuwar duniya ko kuma na rayuwar lahira kinan wannan ayoyi suna karantar da mu irin abubuwa da yahudawa suke Allah subhanahu wataala yake mana hannunka mai sanda kada mu sake mu zamanto daya daga mana mu zamanto muna kiyayya daya daga cikin malaikun Allah madaukakin sarki yanda yahudawa suke wannan kashedi ne aya ce wadanda suke jan kunne kuma haka kada mu sake a matsayin mu na mu'minai mu zamanto muna kiyayya da wani daga cikin annabawan da Allah ya zaba ya aiko duk wani annabi dole a matsayin ka na mumuni daga cikin rukunan imani sai ka imani da su in ka hudda guda shikenan imanin ka ya rubushi to saboda haka kenan daga cikin imani ya zamanto kai imani da manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko kaga yanzu kenan a wannan siffa in misali ana so a samu mutum mai imani ko kuma mutum mai adalci a ce ga ba yahude ga ba nasare ga musulmi wane ne yake da siffar kasancewar mumuni wane ne yake da siffar kasancewa Allah ya nuna da shi wane ne yake da siffar adalci shine musulmi tunda shi musulmi ya yarda dukkan annabawan da suke na yahudawa da addinin yahudanci da kuma littafin da yake hannun yahudawa musulmi ya yarda shi amma shi bai yude bai yarda addinin musulunci ba bai yarda manzo da yazo da musulunci ba kuma bai yarda alqur'ani ba shi kuma ba nasara shi ma haka musulunci ya addinin musulunci ya tabbatar annabi Isa alayhi salam manzon Allah ne dole mu yi imani da shi ko haka mu yi imani da injila addinin nasu addini ne ka hizo musulunci to haka shi kuma kirista bai yarda addinin musulunci ba bai yarda manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai yarda alqur'ani ba kenan kaga anan in ka zo ka jera inda za a je kiyama a ce wanda ya yarda gaba daya musulmi shi zai shiga aljanna tunda su akwai wanda bisu da su ba bari ma yahudawa daga cikin mala'iku ma akwai wanda bisu da shi musamman jibril alaihi salam wai suna ganin maimakin ya kawo musu annabta sai kai yama larabawa shi yasa suka tsane shi to saboda haka kenan kuma haka idan ka diba siffar adalci dan babu adali kamar musulmi wanda a yanzu ake kada mishi ganga cewa shine dan ta'adda ko kuma wanda bai da adalci ko wanda yake gwada bambanci na addini ko wanda yake gwada kaza wanda yake gwada kaza kalmomi ne na wanda suke ba su da tushe kalmomi ne wanda ake shafawa musulunci amma inda ka karanci addini ka kalle shi shi musulunci kowa nashi ne kuma manzonmu Allah subhanahu wataala ya aiko shi ne kafatan linnas babu wazancan ba yahudi babu zancan ba nasare babu zancan ba haushi ko wani batibe ko bahulla ce ko bazawar mai kowane duk wani mutum inda Allah ya halice shi a duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam annabin shi ne shi Allah ya aiko ma kuma alqur'ani littafin shi ne amma kaga su yahudawa sai jinin su shi yasa ba yahudi bai kira zuwa ga addinin shi kazo ku zo ku shiga addinin shi a sai jinin shi ba yahudi sai an bincike kama misali a yau kazo ka ce ni ba yahudi ne na imani zan shiga addinin yahudanci sai an bincike ka daga wani tushe ya kai ka zama ba yahudi kaga shi ma nasaranci addini ne na kabila nasarancin kabila ce Allah ya ko musu da manzo a cikin su to shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama balarabe ne amma kuma Allah ya ko shi kafatan linnas to shi yasa kenan musulunci adalci ne a ciki kuma musulunci kowa nashi ne babu bambanci kina ana zancan mai gode bambanci sai dai a nemi a wani addinin amma ba addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa dukkan ɗiyan adam gaba ɗaya babu bambanci la farq ala al-ajami aw ala al-arabin wala ala al-ajami wala ala al-aswad illa bit-taqwa ko balarabe ko wanda ba balarabe ba ko jan mutum ko baƙar fata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu bambanci bambanci ɗaya ne kawai tsoron Allah inna akramakum inda Allah ya taqakum wanda shi tsoron Allah shi yayi matsayi addinin musulunci haka yake ne in ka ga ana girmamawa ko ana fifitawa to ba addini bane na'am ولقد أنزلنا
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
الله أكبر
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat haqiqa ya manzo sallallahu alaihi wasallam mun sabkar maka da ayoyi wanda suke kuma bayyanannu wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun babu wanda yake kafirce da wannan ayoyi yace bai yarda ba sai wanda yake fasiki ne fasikanci shine mutum yake bin Allah madaukakin sarki aw kullama ahadu ahadan duk lokacin da suka dauki wani alƙawali yahudawa na bazahu fariqu minhum diyawa daga cikin su ko kuma wani shashi sai su yi wurgi da wannan alƙawali sai ga kaman ba a taba yi ba bal aksaruhum la yu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari dai diyawa daga cikin su ba su da imani walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da wani manzo ya zo musu daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da yake tare da su na littafin injila da taura manzo sallallahu alaihi wasallam yana hudi musabubuwa kuma ya gaskata nawaza fariqun minal ladzina utul kitab diyawa daga cikin su ko kuma yawan su ko wani shashi daga cikin su sai suka yi wurgi da littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko utul kitab wanda aka ba littafi kitab Allah sai suka jeho littafin Allah kenan babu su babu shi wara azhurihim can bayan bayan su kannahum la yu'minun kai ka ce ba sa su imani ba ko kuma kamar dai marasa imani inda za a ce mutum mai imani ne kai ka ce kai imani da Allah subhanahu wataala to Allah ya aiko da manzon shi ya aiko da littafin shi to dan me zaka ce ba za ka yi imani da shi ba Imam Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari yake cewa wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat ay anzalna ilayka ya Muhammad alamatun wadihatin dilalatin aw dalatin ala nubuwatik mun aiko maka da ayoyi mun aiko maka da alamomi wanda suke bayyanannu a hili suke bayhuda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne a hili tunda da littafin su ya bada labari cewa wani annabi zai zo sunan shi kaza baban shi kaza a gari kaza a wuri kaza ga sifa halittar shi ga yanda yake sun sani amma kuma sai suka ki imani malatu wadihat dalatu ala rubuwat wanda take nuna cewa kai annabin Allah ne haka kuma watilka ayatu hiya ma hawahu kitabullah wannan ayoyin kuma shine abinda Allah littafin Allah ya kumsa alqur'ani mai girma min khafaya ulumul yahud akwai irin ilimi wanda suka boye su yahudawa tunda sun san larawa ba san halshen su ba littafin kuma na at-taura halshen su ne sai su boye basu san abubuwa da yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ba su labari wa makanunatu sara'irihim akhbarihim haka kuma labarai da yawa da suka boye annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba su labari wa akhbar awailihim min bani isra'il mutanen su wanda suka wuce na banu isra'ila annabi ya zo ki ba labari to waye ba shi labari kenan wannan zai nuna musu cewa lalle tabbas annabin Allah ne kenan da ba annabin Allah bane to lalle to da wa zai ba shi labari to kaga wannan alama ce zahiri wanda ya kamata a ce sun yi imani amma sai suka kiya ba dan koyo ba illa bagan baino mana keta da hasada abu da muka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labar ladan wanda yake na kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah